un bon week-end à vous tous et à la prochaine.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadisa Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirin na hanzi a yau ranar Juma'a 3 ga watan Maris na shekarar 2023. Bayan labaran duniya, za a ji cewa jam'iyyar APC ta dakatar da shugabanta na jihar Niger Nigeria saboda zargin yi ma jam'iyyar zagon ƙasa amma kuma ya musanta. Sannan za a ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Nigeria ya ziyarci jihar Borno don jajantawa 'yan kasuwa da itila'in gobara ya yi musu barna. Kamar kowace ranar Juma'a, za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Maryam da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A wannan makon a Kazakhstan da Uzbekistan, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya lura cewa mamayar da Russia ta yi wa Ukraine ta haifar da fargaba sosai a yankin da ke ci gaba da yin takatsantsan da manufofin Russia. Idan wata ƙasa mai ƙarfi na kokarin mamaye iyakokin makwabciyar ta da ƙarfinta, to me zai hana ta yin hakan ga wasu ƙasashen a cewar sa? Blinken ya bayyana cewa taimakon da Amurka ta ba Ukraine ya taimaka wajen hana wasu ƙasashe fadawa tarkon mamayar iyakoki. Amma wasu manazarta sun ce duk da cewa ƙasashe na amincewa da ra'ayoyin Amurka, har yanzu akwai ayar tambaya game da kudirin Amurka akan bunƙasa dangantakar tattalin arziki da makamashi a yankin da kuma rashin tabbas game da manufofin Amurka a Afghanistan. Barakar da ake samu tsakanin ƙasashen yammacin duniya da Russia akan yakin Ukraine ta hana a cimma matsaya a taron ministocin harkokin wajen kungiyar ƙasashe 20 da ake kira G20, yayin da bangarorin biyu ke zargin juna da hannu a rikicin. Wata sanarwa da inda ya ta fitar a ƙarshen taron a jiya Alhamis ta ce galibin mambobin kungiyar sun yi Allah wadai da yakin da ake yi a Ukraine, sun kuma jaddada cewa yana kawo wahala sosai ga jama'a da kuma ƙara tabarbarar da harkokin tattalin arziki a duniya. Ministan harkokin wajen India Subrahmanyam Jaishankar ya ce taron da aka yi a birnin New Delhi ya kasa kai ga cimma matsayar haɗin gwiwa saboda mabambantan ra'ayoyin da aka samu game da yakin da ake yi a Ukraine. Ƙasashen yammacin duniya sun ce sun sake kama wani jirgin ruwan dakon haramtattun makaman Iran, karo na 7 kenan cikin watanni 3 da suka wuce. Kaman wanda Birtaniya ta sanar a jiya Alhamis ya faru ne a watan da ya gabata a mashigin tekun Oman. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce ta fara bin diddigin jirgin na Iran ne a ranar 23 ga watan Fabrairu, a lokacin da ta lura jirgin na gudu sosai a cikin duhun dare. Daga nan sai sojojin ruwan ƙasar suka shiga jirgin, bayan da waɗanda ake zaton masu safara ne da farko suka yi watsi da kiran da sojojin ruwan Birtaniya suka yi masu, kuma suka yi ƙoƙarin komawa yankin ruwan Iran. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Jam'iyyar APC ta dakatar da shugabanta na jihar Niger Nigeria saboda zargin yi ma jam'iyyar zagon ƙasa amma ya musanta. Mustafa Nasiru Batsani na dauke da ƙarin bayani.
Bayan kammala zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a Nigeria, a yanzu haka dai wata mummunar baraka ta kunno kai a cikin jam'iyyar APC a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar ƙasar. APC dai ita ce ta samu ƙuri'u mafi yawa a zaben shugaban ƙasa na ranar 25 ga watan Fabrairu, to amma ta rasa kujerar sanata guda da kuma ƴan majalisar wakilai guda uku a ciki har da mai wakiltar mazabar Cancaga wato fadar gwamnatin jihar Niger. A yanzu dai APC ta sanar da dakatar da shugabanta na jihar Niger Honorable Halliru Jikan Toro daga zama memba na jam'iyyar a matakin gunduma. Abdullahi Ahmad ya gode shine shugaban jam'iyyar ta APC a matakin gundumar Kashani ta yankin karamar hukumar Agwara wato gundumar da shi shugaban APC na jaha ya fito a wani taron manema labarai Amina ya ce sun dauke wannan mataki ne saboda samun shi da laifin yima jam'iyyar su ta APC zagon kasa
mu a matsayin mu na chairman na Kashini wanda ESCO nawo gaba ɗaya wanda ke bayana mun dakatar da chairman namu na state a jam'iyyar APC Jaliru Jikan Toro saboda ba shi mu na adalci ciki saboda dalili kuwa mun zo nan wurin maganar zabe lokaci yayi bai taba attending din mu ya ce a menene shawururin mu menene game da batun ya zamu yi batun zabe ya zamu yi babu abin da ya ce muna sannan ya zo ma ranar zabe still bai kira mu ba bai ce muna komai ba sannan mun zo wurin zabe ma mu abin da ya kara ba mu takaici ya bata muna rai an zo wurin zabe a mazaban mu ma an kashe mu
to Shaibu Usman Gado shine sakataren APC a karamar hukumar Agwara ya ce suna sane da laifuffukan shugaban APC na jihar Niger
mun san da haka da dadewa domin mun zauna da shi daban-daban muna ga mai ga abunda magoya banka yaranka suke yi suna muna antipati wasu ma sun ba party gaba daya kuma duk inda suka tafi suna magana cewa ni ai da ummaninka suke yi
ta shugaban APC na jihar Niger Honorable Halliru Jikan Toro yayi watsi da wannan mataki sannan ya musanta zargin cewa yana yi ma APC zagon kasa
wanda suka ce sun kawo korafin wasu abubuwa da suke gani su a nasu gani da kuma suke faɗin cewa wai sun dakatar da ni nasu magana kenan amma menene hujjan su wannan ba gaskiya bane waɗanda suke faɗin cewa yara na ne to idan ka dube su a siyasance ba yara na bane
waɗannan da suka ce sun dakatar da kai a dokance na jam'iyya suna da hurumin dakatar da kai
suna da shi ba su da shi saboda idan suna da hujja to suna iya kawo wasu rubutu a rubuce saboda ni zabe na an kai so ba zaka tashi kai kace bai ka dakatar da ni haka nan ba
wanda me matsayinka da su zaka neme su ne koko ya zaku yi da su
ko ban neme su ba ni na san akwai wanda za su neme su annan yankin Agwara local government
wannan dambarwa dai tana zuwa ne a daidai lokacin da ake shirin komawa rumfunar zabe domin kada ƙuri'ar zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi al'amarin da masana harkokin siyasa ke ganin tabbas APC na da jan aiki a gabanta a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya
a wannan makon gwamnatin Biden ta ba da sanarwar kafa wani kwamiti da dauka karin matakai na kawar da sanya kananan yara aikin karfi bayan da a kwanan nan jaridar New York Times ta wallafa wani rahoto da ke cewa an samu karuwar sanya yara bakin haure ayyukan karfi da suka saba doka a Amerika da kuma sakamakon wani bincike akan ayyukan kananan yara bakin haure a ranar Litinin ma'aikatar kwadago ta Amerika ta ba da rahoton cewa an samu karuwar saba dokar da ke kare yara daga ayyukan karfi da kashi 70 cikin 100 tun daga shekarar 2018 kuma kusan kamfanoni 835 suka keta dokokin aiki na yara a shekarar 2022 kowane yaro a kasar nan ko ma a wani hali yake ciki ya cancanci kariya da kulawa kamar yadda zamu so a yi wa yayanmu a cewar sakataren ma'aikatar lafiya da ayyukan jama'a Xavier Basera a cikin wata sanarwa da ya tura wa manema labarai ba amurkiya Cindy McCain ita ce za ta karɓi ragamar jagorancin hukumar samar da abinci ta duniya da ake kira WFP a takaice yayin da daraktan hukumar na yanzu David Beasley zai sauka daga mukamin a wata mai zuwa A sanarwar naɗin da aka fidda a jiya Alhamis, Sakataren Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da babban daraktan hukumar abinci da noma da ake kira FAO a takaice, Ku Dongju, sun ce Ms. McCain ‘yar fafutukar kare haƙoƙin bil’adama. Tana da daɗaɗɗen tarihin ba marasa ƙarfi dama ta hanyar ayyukanta na jin ƙai da kyautata rayuwar jama’a. McCain dai sananniyar ‘yar jam’iyyar Republican ce wadda a halin yanzu ita ce jakadiyar Amurka a hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya a Rome da suka hada da hukumar FAO da WFP da kuma asusun bunƙasa noma na ƙasa da ƙasa. Cindy dai ita ce matar sanatan jihar Arizona John McCain, wanda ya rasu sanadiyar cutar sankaran kwakwalwa a watan Agustan shekarar 2018. A gaida Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari na Nigeria ya ziyarci jihar Borno don jajantawa ‘yan kasuwa da itala’in gobara ya yi musu barna da kuma kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar ta aiwatar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ziyarci jihar Borno don jajantawa ‘yan kasuwa da itala’in gobara ya shafa da kuma kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Borno ta yi da ma sansanin wutan nan da gwamnatin tarayya ta samar. Bayan isowar shugaba Muhammadu Buhari ne ya ziyarci fada mai martaba Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garbe Ekanmi, inda ya shaida masa cewa ya zo ne don jajantawa ‘yan kasuwa da itala’in gobara ya shafa da kuma kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Borno ta aiwatar. Daga nan dai shugaba Muhammadu Buhari ya budo titi da gwamnan jihar Borno Professor Bagana Umar Razumin Shimfiɗa da ake kira Ahmadu Bellewoye da kuma wata titi da ake kira Shehu Sanda Kyari a Lafiya da kuma Magurum Road. Sannan shugaban ya shiga kasuwar Litinin inda suka zaga don ganewa idanunsu irin gobarin da aka taka, inda hukumar shi a arewa maso gabacin Najeriya ta tallafa ma wannan ‘yan kasuwa da buhuna shinkafa 20,000. Shugaba Muhammadu Buhari ya kuma ziyarci tashan Bama inda gwamnan jihar Borno Professor Bagana Umar Razumin ya gina wata katafariyar kasuwa na ƙasa da ƙasa da ake kira tashan Bama. Sannan shugaban ya shiga asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri inda ya kaddamar da gidajen likitoci, yayin da kuma shugaban ya zarce zuwa titin Bololi inda gwamnatin jihar Borno ta sake shimfiɗa wata titi. Sannan shugaban ya zo shi na kaddamar da wannan sansani da za su samar da lantarki a jihar Borno da ta kasance kuma irin da na farko a arewacin Najeriya. Gama abin da shugaba Muhammadu Buhari ke cewa,
to tackling power sector problems and interrupted power supply.
Yace gwamnatinmu ta daura damara don ta magance matsalar wutar lantarki da shirinta na samar da wutar lantarki da ba a katsewa da cigaban rayuwar ‘yan Najeriya.
We have worked hard to fulfill our promise.
Yace mun yi aiki tukuru don mu inganta alƙawarinmu, kuma mun yi nasarar shimfiɗa wannan tubali da muka shimfiɗa wajen farfado da harkokin cigaban ƙasa a Maiduguri da kuma kewayensa.
I want to commend the NNPC Limited following my directive to ensure immediate restoration.
Yace ina so in yaba ma hukumar NNPC don bin wannan umarni na tabbatar cewa nan da nan an samar da wutar lantarki mai dorewa a garin Maiduguri. Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum cewa yayi.
I'd like to first of all thank you and reaffirm our unwavering loyalty, support and cooperation to the federal government of Nigeria.
Farkon farawa ina so in gode maka da kuma goyon bayanka da tabbatar maka da cewa muna tare da gwamnati tarayya ƙarƙashin shugabancinka.
Over the past years, the Boko Haram insurgents have attacked power supply lines along Maiduguri Damaturu and Maiduguri Dambuwa-Abeokuta roads, leading to complete blackout in the city of Maiduguri and its environs and crippling the economic activities in the region.
Yace a shekarun da suka wuce, ayan ƙungiyar Boko Haram sun kai hari kan wutanmu ya tashi daga garin Maiduguri zuwa Damaturu da kuma Maiduguri zuwa Dambuwa, wanda ya bar mutanenmu cikin duhu a garin Maiduguri da kewayensa da kuma gurgurta harkokin tattalin ƙasa a wannan yanki.
yanki. To komai Alhaji Melikari ke cewa ne game da wannan sansani da aka bude na yau.
Eh abin da ya faru shine da aka ga bala'in da ya fada Maiduguri mai gida shugaba Buhari Allah ya kyauta mishi shi ma. Ya ba mu umurni cewa yadda zamu yi mai dabarun da zamu yi za shigo da wuta cikin garin nan ba tare da an ana tsoron abin da zai faru sai in za dauko ta daga wani wuri shi yasa muka kama hanya muka yi design muka bada kwangila aka yi ayyukan da ya tabbata kuma yau Allah ya kawo mu ranan da yanzu wannan injin din Allah ya sa ta tashi kuma za ta bada kilowatt 32 kuma nan zuwa ba da dadiya ba za mu cika ta zuwa ta zama 50
tuni dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya samu rakin zabebin mataimakin shugaban kasa Alhaji Kashim Shettima da Inspector General din yan sandan kasar da ministoci da yan majalisu Haruna Dauda Biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda Biyu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com kafin mu kai ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan wakar
zaman duniya ai sai hakuri wani ya ki ka sai suka san yaro da nake kullun yana taka kin kullun sai in ji kamar dinna har wasu abokan dina ina tsawa sai in dina wai ni ne waka ni kina cikin dana kai da kai na jin hakan wai tsakani ne I'm so glad I'm in China. Take a bite of my hot water, come on.
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shirin yanayi da muhalli
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu Masana harkar yanayi suna bayyana irin illar da wasu ma'adanai suke haifarwa ga lafiyar dan adam dabbobi tsirrai da ma shi kansu halin ta yadda yake dawowa ya cutar da al'umma kamar yadda a cikin shirin da ya gabata Malam Idris Abubakar wani mamba na wata kungiya a Niger wacce ta yi nasarar dakatar da ayyukan wani kamfani mai hakar uranium mallakin Canada ya bayyana mana To yau za a ji irin matsalar da hakar wannan ma'adani na uranium ba tare da daukan matakan kariya ba yake iya haifarwa.
Kaman abinda ake sun ba doki matakin ne ni kusa a yanzu dai zancin da ake akwai kominata da ta rufe kuma ana kyautu san carbon milling dutsi da abubuwan da suke kunshe da wannan sanadarin da yake iya yin illa ga rayuwar dan adam kuma da suke a wannan kusan wajen agadas ko kuma a wani wuri ne wanda ake iska ko da yaushe don ko wannan iska ba nan dai abin yake iya shahawa iska yana iya dauka wannan sanadarin mai guba je da shi a wani wuri da yawa ba ma ni jira ba har wasu kasashe duka iska yake iya zuwa kuma ai kun san iska abu ne wanda yau sai ka ganshi yayi gabas yi gobe ka ganshi yayi yamma guji ka ganshi yayi kadu ji da ka ganshi yayi kudu kenan duk wajen dake dake a wannan wurin ba wanda yake da tabbacin wannan abin ba zai shahe shi ba na biyu kuma a wurin da ake rayuwa nan ne mutane suke shan ruwa to ana kyautata idan babu takatsantsan a tahiyar da wannan aiki wannan gubar tana iya tahiya ta garwayi da ruwan da dan adam suke umwani da su da kuma dabbobi suke umwani da su kenan da rayuwa na akwai barazana ga rayuwar dan adam akwai barazana ga rayuwar dabba akwai barazana ga rayuwar ita kuma duk abin da akai unhari da wannan ruwan wannan matsalar zata shahe shi
wani irin matakai ne ya dace gwamnati ta mai da hankali akai idan irin waɗannan kamfanonin sun tunkare ta
shi Niger kasa ce kamar duk kasashe na duniya an shata dokoki akwai kudurorin dokoki wanda suka ce ga yanda ya kamata a kai da wannan aiki kuma ga yanda ya kamata a kula da muhalli na tahiya yau da kullum amma in ka doka ya kamata a ce kai awa aikin an je an yi bincike an kawa abun na gwaji kamar a ce yanzu a wannan wurin ga lokacin da tunda akwai lokacin da bai kai ba dodai wanda zai cutar da mutane akwai kuma lokacin da zai huce adadin da ya kamata ya cutar da mutane kina ya kamata a azaba dana abin da suke ce station de reference a Zanzibar kullum ya kai daidai inda ya kamata ya cutar da dan adam kina a tsaga mutane da wannan wurin da suke ko kuma a bai kai ba ya zama ana ni
Injiniya Rabiu Haruna ya yi bayani ne akan yadda suke gudanar da ayyukansu na sa ido domin tabbatar da cewa mahukunta sun fahimci matakan da ya dace su dauka wajen tabbatar da lafiyar muhalli.
Kaɗan daga cikin ayyukan da muka yi shi ne wanda muka ziyarci wasu wurare kuma mu tabbata mu haɗa ƙwararru mu samu cikakkun bayanai don mu ba shugabanni da mahukunta shawarwari don a yi abin da ya kamata. Mafi yawan ayyukan da muka yi duk muna tuntuɓar shugabanni ne da hanyar da muka gana da su ta gaba da gaba mu kuma gabatar musu da takardunmu ba tare da mun shiga wasu kafafe ba ko mun yayata duk abubuwan don ba su shawara kuma ta cikin hanyar da za su yarda kuma su fahimta. Kuma kusan shekara uku na wannan tafiyar sun ce muke mun samu nasarori sosai wajen ba wa shugabanni particularly kamar gwamnatin jihar Kano shawara akan yadda za a yi wasu abubuwa da yawa. Duk lokacin da muka gana ma da shi shagoran jihar Kano da wasu shawarori da muka bashi akan abin da ya shafi muhalli da ido a gidan zu da sauransu da illolin da suke tattare da rashin gaskiya muhalli ya yi murna kwarai da gaske don a lokacin ya nuna mana cewa ma da ana samun kwararru da mutane wanda idan gwamnati ta so ta yi wani abu suna zuwa suna ba ta shawara ai da an daɗa samun cigaba da kuma kyautata al'amura da kuma zamantakewa da samar da kyakkyawan muhalli da bangarori da abubuwan rayuwa da kyau. Za mu ci gaba da ba da shawarwari don tabbatar da cewa an samu zamantakewa da kuma muhalli mai kyau a jiharmu ta Kano da kuma ƙasa baki ɗaya.
Shi kuma injiniya Yahaya Ahmad, shugaban Development Association for Renewable Energies, ya maida hankali ne kan irin rawar da 'yan kasuwa za su iya takawa wajen rage iskar carbon a cikin muhalli da kuma irin roman da ke tattare da yin haka.
Masai an fadakar da su awareness and sensitization ɗan ka kwanci abin da ake shigar da kuma basu kwanci kuma irin yuke da za a samu daga irin waɗannan matakan da za a ɗauka ba shi ɗan kasuwa zan ne kawai ana misali da sai abu yau naira 100 ya san naira 150 da samu riba naira 50 shi zai samu riba nan kai tsaye wannan kuma mataki ne za a ɗauka alal misali wanda mu ɗauka wajen girki inda kan san da ake girki da itace da hayaki da ke fitowa alal misali mun fi da wani wanda yake rikewa hayakin da yawan kicin da ake kona har zuwa kashi 80 bisa 100 alisa ba su in ana amfani da wannan murhu a shekara akwai adadin hayakin da yake rikewa in aka kutanta da murhun gargajiya kan duwatsu a shekara in an yi lissafi ana ba da wannan kudaden wanda ake kira carbon credit to in ka so ba su fahimci wannan ba ka ce musu za ka zuwa kudi ba alal misali murhun nan ba za ka sai shi a kasuwa a ce kusan 30,000 ne amma muna son ka sayarwa masu amfani da shi 10,000 kai sauran kudin ka 20,000 nan za a baka karshen shekara kuma ba shekara ɗaya ba duk shekara kusan shekara biyu ma ka mai da kudin ka sauran shekaru na kuma shekaru 10 ko 20 ma za ka dinga samun wannan kudaden.
A sauraro da haka ne kuma za mu naɗi tabarmar shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai zuwa makon gobe idan Allah ya mana adarai a sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gaida malama Aisha da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. A wannan makon a Kazakhstan da Uzbekistan, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya lura cewa mamayar da Russia ta yi wa Ukraine ta haifar da fargaba sosai a yankin da ke ci gaba da yin takatsantsan da manufofin Moscow. Idan wata ƙasa mai ƙarfi na ƙoƙarin mamaye iyakokin makwabciyarta da ƙarfin tuwo, to me zai hana ta yin hakan ga wasu ƙasashen a cewarsa? Blinken ya bayyana cewa taimakon da Amurka ta ba Ukraine ya taimaka wajen hana wasu ƙasashe fadawa tarkon mamayar iyakoki. Barakar da aka samu tsakanin ƙasashen yammacin duniya da Russia akan yakin Ukraine ta hana a cimma matsaya a taron ministocin harkokin wajen kungiyar ƙasashe 20 da ake kira G20 a takaice, yayin da bangarorin biyu ke zargin juna da hannu a rikicin. Wata sanarwa da India ta fitar a ƙarshen taron a jiya Alhamis ta ce galibin mambobin kungiyar sun yi Allah wadai da yakin da ake yi a Ukraine sun kuma jaddada cewa ya kawo wahala sosai ga jama'a.
To masu sauraro an muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asa da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wannan sabon shirin. Yanzu mu da dukkan waɗanda suka bada gudummawa ga nasarar wannan shirin. Musamman ma Maryam Dauda da ta karanto mana labarai. Sai kuma Salman Abo da ya hada shirin kuma ya bada umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.